الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي شهد رمضان هجرة تدود تريد دارب إن دبير ya dace da 24 ga watan uku shekara ta 2024 muna cikin tafsirin suratul safat zamu ci gaba ne daga aya ta 114 insha Allah wannan karatun yana dauke da bayani akan ikhlasi ga manzanni Allah madaukaki ya ba mu labari suratul safat cewa ya bada taimakon sa ga annabi Nuhu alaihi salam a dalilin ikhlasi ya bada taimakon sa ga annabi Ibrahim da yaransa alaihi salatu wassalam a dalilin ikhlasi to ba waɗannan manzannin kadai bane Allah madaukaki ya jera misalai bayan ya kawo misali da annabi Dawud annabi Nuhu da annabi Ibrahim sai ya ce
wala qala man
wala qad mananna ala Musa haqiqa mun yi falala mun yi kyauta mun ba da ni'ima ga annabi Musa alaihi salam da annabi Harun wannan kyautar ita ce Allah ya saka annabci a tsakanin wa da kani wannan abu ne wanda ya zamanto sabo wannan yake nuna maka ni'imar Allah ba ta da iyaka saboda haka Allah yake bada misali saboda haka Allah madaukaki yake bada misali yake cewa yayi falala ga annabi Musa da annabi Haruna ɗan uwan juna ne kuma Allah ya bada manzanci ga kowannen su sai yace وَنَجَّيْنَاهُمَا مِنْ تَرَكَّر دَ النَّبِيُّ مُوسَى دَ النَّبِيُّ هَارُونَ وَقَوْمَهُمَا دَ جَمَاعَةً شي النَّبِيُّ مُوسَى دَ النَّبِيُّ هَارُونَ دَ مُتَانَن سَبَنُو إِسْرَائِيلَ اللَّهُ يَتَ يَا تَرَتَّر دَ سُو مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ دَغَ بَلَائِي مَيْ جِرْمَا دَغَ بَلَائِي مَيْ جِرْمَان غَسْكِي سَبُودَ أَنَن اللَّهُ يَا كِرَا شِ دَ الْكَرْبُ دَامُوَا دَامُوَا چِي بَبَّا amma kamar a suratul a'raf ayata 141 yana yace wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim to kaga al-karbu anan ma'anarta bala'i ne saboda Allah ya fassara al-karbu din da bala'i a suratul a'raf wato Allah ya kubutar da banu Isra'ila daga jama'an Fir'auna wadanda suke gana musu azaba Allah ya bada misalan azaban da Fir'auna ya dinga gana ma banu Isra'il yasumunakum su'al azab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum har kashe yara ake yi to kaga bala'i ne mai girma shi yasa Allah yace ya tseratar da su daga damuwa mai girma mecece wannan damuwa yace wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim bayan Allah ya tseratar da su me yace
wa nasarnahum
kuma mun ba su taimako bayan Allah ya tseratar da annabi Musa da annabi Harun da banu Isra'il sannan kuma Allah ya ba su taimako fakanuhumul galibin saboda haka suka zama suke da rinjaye don misali a suratul qasas aya ta 35 Allah yake ce ma annabi Musa sanashuddu abudaka bi akhika zamu karfafa maka dan uwanka ma zamu bashi annabci zamu bashi manzanci wa naj'alu lakuma sultanan bayan mun ba ku manzanci zamu ba ku kuma wani iko Allah sai ya bada iko ga annabi Musa da annabi Harun fala yasiluna ilaykuma fir'auna ba zai iya isa gare ku ya cutar da ku ba saboda haka yasa fir'auna bai iya cutar da annabi Musa ba bai iya ba dama tun ranar farko Allah ya gaya ma annabi Musa yace zan baka wani iko saboda haka fir'auna da mutanansa ba za su isa gare ku ba to sai Allah yace bi ayatina in kun rike ayoyinmu antuma wa man ittaba'akumul ghalibun in dai kuka rike ayoyinmu to da ku da wanda ya bi ku ku za ku yi nasara kaga abin da yake karantar da mu idan kana son ka yi nasara ka rike Allah wannan shine gaskiya bi ayatina antuma wa man ittaba'akumul ghalibun in dai kun rike ayoyinmu to da ku da wanda ya bi ku ku ne masu galaba saboda kai in ka dubi nan suratul safati Allah yace wa nasarnahum fakanu humul galibin mun ba su nasara sai suka zama suke da rinjaye wato wannan nasarar ce da Allah madaukaki ya ba mu annabi Musa da annabi Harun dan haka yasa duk wanda ya rike Allah to babu shakka Allah madaukaki zai ba shi nasara Allah ka samu iya sai yace
wa atarnahu ma
wa atainahum alkitaba almustabin kuma mun ba su wani littafi mai makuran bayani littafi mai makuran bayani shine littafin at-taura saboda ya kunshi bayanin komi shi yasa Allah ya ce almustabin wa ja'alaha Allah umda li bani isra'il Allah ya ba su littafin ya zama shine abin komawa duk sa'ilin da matsala ta taso sai a koma ga wannan littafin idan suna da damuwa Allah ya ce ya saka waraka a cikin wannan littafin shi yasa Allah ya kira shi al-mustabin littafi ne mai makuran bayani wannan yana cikin bayanin da ya zo a majmu'u fatawa mujallad 24 shafin 163 malami ya ce kad kana al-ulama'u min as-sahaba wa tabi'in wa man ba'dahum wannan sai ya dace da tsarin rayuwar sahabban manzon Allah kamar yadda Allah ya ce ya ba mu annabi Musa da annabi Harun littafi al-mustabin wannan littafin shike da bayani saboda haka idan matsala ta taso sai a koma ga at-taura to haka Allah ya yi ma al-Qur'ani da Allah ya ba mu annabi Muhammad al-Qur'ani sai ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila saboda haka yasa idan sahabbai wata matsala ta taso sai su koma ga al-Qur'ani haka nan tabi'ai haka nan waɗanda suka biyo bayan su don haka littafai da Allah ya saukar al-mustabinu guda biyu ne daga at-taura sai al-qur'ani shi yasa malami yake cewa man khalafa al-kitaba al-mustabina was-sunnata al-mustafida aw ma ajma'a alayhi salaf al-umma khilafan la yu'dhar fihi don mutumin da ya bar aiki da al-qur'ani da sunnar manzon Allah to wallahi babu ko shakka ya tabi dan babu tsira ga dan adam tun daga farkon duniya har karshenta face ta riko da littafin Allah waɗannan littafai guda biyu su ne suka tabbata haske ga duniya Allah ya ce
wa hadainahu masiratal mustaqim
wa hadainahu masiratal mustaqim muka shiryar da annabi Musa da annabi Haruna ga tafarki madaidaici Allah ya ce mene a gaba wa taratna
wa taratna
وتركنا عليهما في الآخرين sai muka bar musu kyakkyawan yabo a cikin mutanen baya saboda haka annabi Musa yana da kyakkyawan yabo annabi Haruna haka zaka ga Yahudawa suna yaba musu Kiristoci suna yaba musu musulmai na yaba musu Allah ya bar kyakkyawan yabo gare su me yace
salamun ala Musa wa Harun
sai Allah yace aminci ya tabbata ga annabi Musa da annabi Haruna Allah ya tabbatar da tsira gare su a nan duniya da kuma lahira sun samu tsirar duniya sun samu tsirar lahira to don Allah ya nuna mana cewa shi ikhlasi idan mutun yayi zai ci riba da ya bada misali in ka lura tun daga kan annabi Nuhu idan ya bada misali sai ya faɗi haka in ya kawo labarin annabi Ibrahim ya faɗi haka yanzu da ya ba mu labarin annabi Musa da annabi Haruna sai ya ce me inna kadhalika kamar yanda muka saka ma wadancan najizul muhsinin da muke saka wa masu ikhlasi duk sai idan ka ji Allah ya ce al muhsinin yana nufin masu ikhlasi kaga wannan ya nuna cewa falalar Allah tana ga bayinsa wadanda suka kyautata shi yasa ya ce kamar haka muke saka wa masu kyautatawa ai ba annabawa kadai bane ba annabawa bane ba su kadai ba in ka dubi suratu yunus aya ta 26 Allah yace lil ladina ahsanu al husna wa ziyada duk wanda ya kyautata zai samu kyakkyawan sakamako saboda haka duk wanda ya rike Allah Allah ba zai kunyata shi ba Allah ka samu ya rikewa saboda haka wannan sakamako bai tsaya ga banu isra'ila ba bai tsaya ga annabi Musa ba bai tsaya ga annabi Haruna ba bal huwa likulli insanin muhsin duk wani mutum da ya kyautata addininsa ga Allah in dai kai ikhlasi wallahi daga duniya zaka ci riba to sai yace lallai annabi Musa da annabi Harun min ibadina almu'minin suna cikin bayinmu masu imani Allah ka samu iya koyi da su to nan ma kuma ba a tsaya ba sai kawo mana wani labari yace
wa inna
Allah ya ce Iliyasu lallai Iliyasu yana cikin manzanni to shi annabi Iliyasu tunda kaga Allah ya tabbatar da manzancinsa domin wannan aya tana tabbatar da manzancin annabi Iliyasu inna Iliyasa laminal mursali lallai Iliyasu yana cikin manzanni to akwai abubuwa guda biyu waɗanda suka kasance game da annabi Iliyasu kuma mun gabatar da bayani a kansu a baya shi annabi Iliyas na ɗaya sau biyu Allah maɗaukaki ya bayyana labarinsa a cikin alƙur'ani kaga nan wannan aya da Allah ya tabbatar da manzancinsa wa inna Iliyasa laminal mursalin sai na biyu a suratul an'am aya ta 85 a suratul an'am sai Allah ya ƙirga wasu manzanni ya sa shi a ciki wa zakariya wa yahya wa isa wa iliyasa kullun minas salihin kaji yanda Allah ya hada su Allah ya ce da annabi zakariya da annabi yahya da annabi isa da iliyasu kowannensu yana cikin mutanen kwarai wadannan ayoyi guda biyu su ne kadai inda Allah ya kawo magana game da annabi iliyas a cikin alqur'ani su ne kadai sannan kuma babu hadisi ɗaya daga manzon Allah wanda ya tabbatar da labari game da shi annabi Iliyas to abin da ya faru shine sai ya kasance a cikin alqur'ani din kuma aka samu sahabbai suke da wata fahimta annabi Idris shi ma sau biyu Allah ya bayyana shi a cikin alqur'ani na daya a suratu Maryam aya ta 56 واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا kaga Allah ya tabbatar da annabi Idris yana cikin annabawa wa rafa'nahu makanan aliya wannan suratu maryam kenan wuri na biyu fa suratul anbiya aya ta 85 nan ma sai Allah ya hada shi da wasu manzanni kamar yanda annabi Iliyas aka hada shi da wasu manzanni a suratul an'am anan a suratul anbiya aya ta 85 sai Allah ya hada annabi Idris da wasu manzanni sai Allah ya ce wa Isma'ila wa Idrisa wa Zalkifli kullun min as-sabirin Allah ya ce da annabi Isma'il da annabi Idris da Zulkifli kowannan su yana cikin masu hakuri to sai aka samu sahabbai suke da fahimta cewa a'a annabi Ilyas Allah ya bayyana shi sau biyu a cikin Al-Qur'ani annabi Idris Allah ya bayyana shi sau biyu a cikin Al-Qur'ani saboda haka mutum ɗaya ne kawai saboda haka sunan mutum ɗaya ne wato abin nufi inna Ilyasa huwa Idrisu annabi Ilyas shine annabi Idris wa Idrisu huwa Ilyasu annabi Ilyas shine Idris kuma annabi Idris shine annabi Ilyas to zaka ce a'a yaya ko za a yi haka na'am sahabbai ne zaka ce ma sahabbai to makudan ilimi kenan ba a nuna sun yi wauta wannan fahimta ce ba lalle bane ya zama to fahimtar su ta dace din amma dai suna da wannan fahimta zaka gani a littafin al-bidayatu wan nihaya na Ibn Kathir littafin tarihin sa saboda Ibn Kathir ya jera tarihin waɗannan annabawa a farkon littafin kuma shi Ibn Kathir malamin hadisi ne sannan kuma malamin sunna ne sannan masanin tarihi ne saboda haka yasa al-bidayatu wan nihaya ya zama littafi mai albarka yana da albarka kwarai yakan tace abubuwa ta bayanai saboda iliminsa game da hadisin manzon Allah wannan zaka gani a mujallar na farko shafin 236 Ibn Kathir ya ce daga cikin waɗanda ke da wannan fahimtar ma akwai al-imamu al-bukhari ya ba da labari yana cewa yuzkaru an ibn mas'udin daga cikin waɗannan sahabban akwai abdullahi ibn mas'ud akwai abdullahi ibn abbas shi abdullahi ibn mas'ud ma ka san yana da nashi alqur'ani din wanda yake da ainihin salon karatu da manzon Allah ya koya mishi saboda haka yana da nashi salon karatu na musamman yana da qur'anin sa alqur'anin abdullahi ibn mas'ud wannan ayar da muka karanta wa inna ilyasa laminal mursalin shi abdullahi ibn mas'ud yanda yake karanta ayan wa inna idrisa laminal mursalin haka abdullahi ibn mas'ud yake karanta wannan aya a littafin alqur'ani sa irin qira'ar sa to amma karka dauka wannan daidai ne in farada bi hadhal qawli duk sahabban manzon Allah babu wanda ya karanta ayan nan a haka sai abdullahi ibn mas'ud saboda haka yasa wannan riwayar ba aiki da ita to ba za ka zo karatun alqur'ani ka ce wa inna idrisa ba a'a wa inna ilyasa laminal mursalin to amma wannan ke nuna maka shi abdullahi ibn mas'ud yana da fahimtar cewa annabi ilyas shine annabi idris alaihi assalam wasta'nasu fi zalika bima jaa min hadith az-zuhri dalili kuwa sai ya zama akwai ma hujjar da suke dan dogara da ita ka san an samu hadisai da yawa daga manzon Allah wadanda suka bayyana tafiyarsa al-Isra da al-Mi'raj tafiyar da manzon Allah yayi sama wadanda suka bada labarin suna da yawa a cikin sahabban annabi Muhammad babu shakka tafiyar Isra'i da tafiyar al-Mi'raj to akwai riwaya ta Anas bin Malik wannan riwayar Anas bin Malik tana sahih Bukhari tana sahih Muslim muttafaqun alaiha abinda yazo shine wannan hadisi na Anas bin Malik ya bayyana cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabawan da ya hadu da su a sama zaka ji an ce ma a sama ta farko annabi ya hadu da wannan annabi a sama ta gaba ga wanda aka hadu da shi ba shakka to abinda ya faru shine a lokacin da annabi Muhammad ya hadu da annabi Idris a hadisin al-Isra tafiyar manzon Allah sararin samaniya Allah ya hada annabi Idris da annabi Muhammad Allah ya hada su a ina a sama ta hudu wannan ba shakka a lokacin da ya hadu da shi sai annabi Idris ya ce marhaban bil akhi salihi maraba da dan uwa na kwarai wan nabiyyi salihi kuma maraba da annabin kwarai maraba da dan uwa na kwarai kuma maraba da annabin kwarai bai ce maraba da ɗana ba, saboda Annabi Idris yana daga cikin ‘yan Adam na farko, yana cikin yaran Annabi Adam alaihi salam. Amma in ka lura, lokacin da Annabi Muhammad ya haɗu da Annabi Adam a sama ta ɗaya, ya ce masa marhaban bin nabiyyi salihi wal ibni salihi, maraba da zuwan annabin ƙwarai kuma ɗan ƙwarai. Haka Annabi Adam ya kira Annabi Muhammad, maraba da zuwan annabin ƙwarai kuma ɗan ƙwarai. A lokacin da Annabi Muhammad ya haɗu da Annabi Ibrahim alaihi salam a sama ta bakwai, Annabi Ibrahim shi ma haka ya gaya mar, marhaban bin nabiyyi salihi wal ibni salihi, maraba da annabin ƙwarai kuma ɗan ƙwarai. Amma Annabi Idris fa da aka haɗu da shi, bai kira Annabi da cewa ɗan ƙwarai ba, sai ce marhaban bil akhi salihi wan nabiyyi salihi, maraba da ɗan uwan ƙwarai kuma annabin ƙwarai. So wannan shi ya nuna, sai suke cewa ashe kenan shi Annabi Idris baya cikin iyayen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wato falau kana fi amudi nasabihi, da a ce ya fito daga tsatson Annabi Idris, la qala lahu kama qala lahu, da kamar yadda Annabi Adam da Annabi Ibrahim suka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ma Annabi Idris da haka zai faɗa musu. To wannan yana sahih Bukhari da sahih Muslim, hadisin al-Isra, riwayar Anas bin Malik, akan cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da Annabi Idris alaihi salam a sama ta hudu. Babu shakka gaskiya ne, amma wannan tawili ne, saboda haka idan Allah ya ce inna Ilyasa laminal mursalin, lalle Ilyasu yana cikin manzannin Allah, to barin wannan magana haka shine mafi dacewa. Ilyasu shine sunan annabin, ba Idrisu ba. Allah ya san akwai Idris, ya san akwai Ilyasu, amma anan sai Allah ya ce wa inna Ilyasa laminal mursalin. A suratul anbiya Allah ya ce wa Isma'ila wa Idrisa wa Zalkifli kullum minas sabirin. Allah ya san da Ilyas ya kira Idris, saboda haka sai Ibn Kasir da ya kawo fahimtar waɗannan sahabbai, sai ya ce wannan fahimta ce tasu babu shakka, kuma an samu waɗanda suka riko da wannan fahimtar ma daga cikin tabi'ai, amma ba wannan fahimta ba daidai ba ne. Saboda haka Ibn Kasir yake cewa abin da ya tabbata shine waɗannan kowannensu manzo ne, kowannensu annabin Allah ne. Wa anna Ilyasa laysa huwa Idris, annabi Ilyas ba shine annabi Idris ba. Yana cewa wa sahihu annahu ghayru, annabi Idris daban, annabi Ilyas daban. To anan abin da ya kamata mu sani shine, idan Allah ya faɗi magana wajibi ne musulmi ya gaskanta. Idan Allah ya ce wa inna Ilyasa laminal mursalin, to babu shakka dole ne ka tabbatar Ilyasu yana cikin manzannin Allah sallallahu wasallamu alaihi wa. Saboda haka anan abu na farko kenan. Sai abu na biyu, shi annabi Ilyas din nan wanda mun yi magana a baya shi ma a kansa har yanzu a tafsirin suratul anbiya aya ta 34, yana daga cikin annabawan da suka shahara akan cewar suna da rai a yanzu haka. Annabi Ilyas yana daga cikin annabawa waɗanda suka samu shahara akan cewar Allah ya ba su dawwama a duniya, ba za su mutu ba, saboda haka suna nan da rai har yanzu, suna nan da rai har yanzu. Yana daga cikin waɗanda suka yi wannan shahara, to amma ba gaskiya ba ne, ba gaskiya ba ne. Annabi Ilyasu ba shi da rai, za ka ga bayanin nan a cikin Majmu'u Fatawa mujallal na 27 shafi na 101. Ba shakka akwai hadisan suna da ɗimbin yawa, shine malamin ya ce ammatu ma yuhuka fi hazal babi, duk hadisin da ka ji an ba da labarinsa akan Annabi Ilyasu yana da rai. Minal hikayati, yana daga tatsuniya, babu ha kazibin wasu ma ƙarya ne. Wa babu ha mabniyun ala dhanni rajulin, wasu kuma an gina su ne akan zaton wani malami. Mislu shaksin ra'a rajulan dhanna annahu al-khabir, wani ne ya ga wani mutum a bayan gari sai yake tsammanin ko al-khabiru ne. Saboda haka da ya zo sai ya rubuta littafi ya ce ai shi ya haɗu da annabi al-khabir kawai. kaga kenan zatonsa ya rubuta a littafi sai aka dauka ai zaton nashi gaskiya ne to da al-Khadiru da Ilyasu waɗannan annabawa ana musu ana bada labari akan su akan cewar suna da rai a duniya har zuwa yanzu kuma magana da daddiya ce saboda ka zaka ganta a littafan manyan malamai kamar da muka ce zaka gani a majmu'u fatawa inda ake tambaya ga malamin ana tambayarsa anil khadir wa ilyasa hal huma mu'ammarani da annabi ilyas da annabi idris shi suna cikin waɗanda Allah ya ba su tsawon rai ba sa mutuwa wannan yana majmu'u fatawa mujallal 437 sai yace innahuma laysa fil ahya'i waɗannan annabawan ba sa cikin masu rai a yau wala mu'ammarani kuma Allah bai ba su tsawon rai yanda za su dawoma a duniya ba shine sai ba da labari yace to ai ba daga kansa bane akwai almajirin al-Imam Ahmad bin Hanbal da ake kiransa Ibrahimul Harbi Ibrahimul Harbi ya tambayi al-Imam Ahmad bin Hanbal shi kaga magana ta dade tun zamanin malaman farko aka tambaya al-Imam Ahmad anta amiril Khadir wa Ilyas shin gaskiya ne al-Khadir da annabi Ilyas suna da rai wa annahuma baqiyani yaryani wa yurwa ويروى أنهما أنا غنون سحرما أكم بعد لاباري غمد سو سبدا كذاك إيا هدوا دا النبي إلياس كو النبي إدري كو النبي الخدر إذا كون هدو سيكو مرتم بايا سيباك أمسا وكم ما يكرن تاما حديث من زن الله شين سأل إمام أحمد يتشي من أحال على غائب لم ينصب منه وانا إرن حديثي نزاء أو كوشي دا غوجان الخدر a dangana shi ga manzon Allah ai wanda ya dauki hadisi a wajen fakakke fakakke shine wanda ya buya baya fitowa don in kace al-Khadir yana da rai a yau annabi Ilyas yana da rai to ina suke kaga sun buye ko to ya zama ilimin ka zaka dauka ne a wajen wanda ya buya wannan ilimin yana da hadari saboda ba mamaki ba shi ka gani ba aljani ne don haka yasa al-Imam Ahmad yace ما القى هذا الا الشيطان باب mai jefa wannan tunani in banda shedan kaga kenan da zaran kana da tunanin ma za a iya ganin annabi al-Khadir za a iya ganin annabi Ilyas yace to shedan ya ci riba a jikinka Allah ya tsare to hatta al-Imam al-Bukhari shi kansa an mar tambaya game da al-Khadir da annabi Ilyas hal huma fil ahya'i shin suna da rai sai al-Imam al-Bukhari yace kaifa yakunu haza taya za a yi haka ya faru bayan annabi ya taba fada masahabbai yace musu la ya baqa ala ra'as mi'ati sanatin daga yau ku kirga shekara 100 mimman huwa ala wajhil ardi ahadun idan akwai dan adam a doron kasa daga yau bayan shekara 100 ba shi da rai haka manzon Allah ya fada masahabbai kuma wallahi malaman hadisi sun tabbatar da wannan abin da ya faru kenan daga ranan da aka kirga sai aka tarar duk mai rai ya mutu wasu mutane ne Allah madaukake ya kawo a madadin waɗancan saboda haka Imam Bukhari ya ce a'a ya za a yi a ce akwai al-Khadir akwai annabi Ilyas bayan ga abin da annabi Muhammad ya faɗa daga yau zuwa shekara 100 ba za a samu mai rai ba duk wanda ke doron ƙasa Allah zai karɓi ransa shi kuma ibnul jawzi to ibnul jawzi akwai littafinsa da ake kira al-mawdu'at dama littafin ya rubuta ne saboda tattaro ƙarerake da aka yi wa manzon Allah zaka gani a mujallal na farko shafi na 200 ya dinga koro hadisan da aka bada labarin al-Khadir da annabi Ilyas akan cewa suna da rai bayan ya faɗa sai ya karanta wannan aya wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda Allah ya ce babu ɗan adam da muka bashi dawwama kafin zuwanka ya kai Muhammad kaji abin da Allah ya faɗa wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda ba mu samu wani ɗan adam dawwama ba kafin zuwanka saboda haka sai Ibn al-Jawzi ya ce laysa huma fil ahya'i waɗannan duk ba su dare Ibn al-Qayyim al-Jawziya akwai littafinsa da ake kira al-Manarul Munif shafi na 68 shi ma ya rubuta hadisai ne na ƙarerake da aka yi wa manzon Allah ya tattaro a ciki sai ya bada misali yana ya kawo hadisai 11 na ƙarerake da aka yi ma al-Khadir da kuma annabi Ilyas don hadisi bai inganta ba التي يذكر فيها الخضر وحياته سي يتشي akwai hadisai guda daya guda 11 hadisai guda 11 wadanda ya kawo anasa littafin wadanda ake cewa al-Khadiru yana da rai sai ibnu al-Qayyim al-Jawziyya yace kulluha kazibun dukkan su ƙarya ne wala yasihhu fi hayatihi hadithun wahidun babu hadisi daya wanda ya inganta bai tabbatar da cewa annabi al-Khadiru yana da rai babu shi wa hadisu yaltaqi al-Khadir wa Ilyas kullu amin akwai wata riwayar ma da ake cewa wa a duk shekara idan an tafi aikin haji to al-Khadir da Aliya da Annabi Ilyas suna samun zuwa aikin hajin idan sun tafi suna haduwa wa hadisu yatsami bi Arafa suna haduwa a filin Arafa duk shekara idan za su hadu mala'ika jibril sai ya sauko da mika'ilu da al-khadir da ilyas duk shekara sai an hadu a filin arfa shine ibnu qayyim al-jawziyya yace to duk wannan shirme ne babu shi bai da asali to wannan abubuwa guda biyu wannan muhimmai ne saboda haka ba daidai bane ka ce annabi ilyas shine annabi idris kuskure ne na biyu ba daidai bane ka kudurta cewar annabi ilyas yana da rai babu wannan hujja in ma ta alqur'ani ko ta hadisin manzon Allah kama Allah ya tabbatar mana Ilyasu yana cikin manzannin Allah siran Allah ya tabbata gare shi me Allah ya ce a gaba isqala liqaumihi annabi Ilyas ya gaya wa mutanansa ala tattaquna yanzu ba za ku kiyaye Allah ba me yace a gaba
atad'una ba'ala wa tadruna ahzaman fa'alqin
sai annabi Ilyas yace atad'una ba'alan tad'una bi ma'ana ta'buduna yanzu kuna bautan ba'al sunan gunki ne sunan shi ba'al yanzu ba'al kuke bauta wa tadruna ahsanal khaliqin kun bar wanda yafi kyawun tsara halitta mafi kyawun tsarin halitta shine Allah tabaraka wa ta'ala kowa zai iya tsarin halitta amma tsarin ka ba zai kai na Allah ba amma ba a cewa mafi kyawun masu halitta saboda me mahalicci guda ɗaya ne Allah shi kadai ne al-khaliqu amma idan ana maganar tsarin halitta mutane su ma suna tsarin halitta amma ko da dan adam ya tsara halitta shi ba za ta kai kyan na Allah ba ka tsara naka halittan duk da haka ba zai kai tsarin na Allah ba shi yasa aka kira shi ahsadul khaliqin mafi kyawun masu tsara halitta wato asali sunan gunki ne ba'al kuma wannan gunkin yana birnin da ake kiransa ba'al bika sunan ba'al baka ana ce mar ba'al baka ko ba'al bika garin yana kilomita 67 ta gabacin Beirut ƙasar Lebanon kuma wannan garin yana nan har yanzu gari ne wanda asali daga sunan gunkin aka mai da sunan ya zama na garin asalin sunan gunkin kenan Ba'al to dalilin shaharar wannan gunki mutanen suna bautan gunki a wancan zamani sai ya zama to ƙarshen ta ma sai garin ya dawo da sunan Ba'al Bika yana Beirut yana ƙasar Lebanon to shine Allah yake tabbatar mana ya taba tura manzo wato shine annabi Ilyas ga mutanen wannan birni ga kuma abin da suke yi bautan gunki ne me yace musu
Allahu rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin
wannan kira'a kenan kaga yace wa tadharuna ahsanal khaliqina sai ya zaman to adafin ya ci gaba da zuwa Allah rabbakum wa rabb abaikum al-awwalin kuma Allah rabbukum wa rabb abaikum al-awwalin yana cewa Allah shine mai renan halittan ku kuma Allah shine wanda yajibinci al'amuran mutanen farko ba maku ba iyayanku abaikum al-awwalin iyayanku na farko Allah shi yajibinci al'amuran su ba gunki ba me Allah yake fakazzabu saboda haka sun ƙaryata annabi Ilyas tunda sun ƙaryata annabi Ilyas fa innahum lamuhtarun waɗannan suna cikin waɗanda ake tara su a gaban jahannama a ranar tashin kiyama yaushe ne a ranar hisabi inda aka tashi a filin hisabi wannan yazo a suratu maryam aya ta 68 Allah subhanahu wataala akwai mutanen da ba a yi musu hisabi diban su ake a watsa a wuta Allah ka saba ma ciki shi yasa Allah yace summa lanuhdirannahum hawla jahannama jisiya za mu tattara waɗannan mutanen a kewaye da wutar jahannama suna guggurfane da zaran wuta tana bukata sai a diba a watsa ba hisabi shi yasa idan Allah ya halaka mutane to waɗannan mutane makoma su ba ta da kyau ba magana tsira gare su a duniya ba magana tsira gare su a ranar tashin kiyama me Allah yake gaba Allah yake illa ibadallahi al-mukhlasin amma kaga bayan Allah masu ikhlasi kamar alqira'a ta biyu mukhlasin waɗanda suka tsarkake aikin su ko ko waɗanda Allah ya tsarkake su Allah yake banda su su ba za su samu irin wannan makoma ba Allah ba zai musu irin wannan azaba ba saboda me yujazil muhsin bil ihsani shi Allah yana saka mu mai kyautatawa da kyautatawa ne hatta ba'da mautihi ba ma anan duniya ba har a lahira in ka zama mai halin kirki to ba shakka Allah zai tada kai a cikin mutanen kirki kuma zai ma kyakkyawar sakamako sai ya ce wa tarakna alaihi fil akhirin mun bar kyakkyawan yabo ga annabi Ilyas a cikin mutanen baya kaga har yanzu ana yabon annabi Ilyas amincin Allah ya tabbata gare shi sai ya ce salamun ala ali yasin tsira amincin Allah ya tabbata ga iyalin Ilyas wannan qira'a guda kenan amma mafi dacewa shine salamun ala Ilyasin amincin Allah tsiran Allah ya tabbata ga annabi Ilyas me yasa aka ce shi kadai domin idan ka ce ali yasin a wannan qira'an ba shi kadai ba da shi da jama'ansa ai in ka dauko labarin zaka ga salamun ala nuhin aka zo salamun ala ibrahim aka zo salamun ala musa da harun kaga mutum daddai ake bayarwa to saboda ka shi din ma idan aka ce salamun ala ilyasin tsira ta tabbata ga annabi ilyas shi kadai wanda ya bi shi babu shakka shi ma yana samun rabo na wannan tsira tunda allah tabaraka wataala abinda ya fada a gaba kenan yace inna kazalika najzul muhsinin kamar haka muke saka wa masu kyautatawa kaga kenan duk wanda ya kyautata Allah zai saka mishi amma dai salamun ala ilyasin wato aminci ya tabbata ga annabi Ilyas tsira ta tabbata ga annabi Ilyas duk wanda ya kyautata ibadarsa Allah ya ce to kamar haka shi ma za mu kyautata masa abinda zaka lura kenan wanda shine babban darasin wannan sura babban abin da suratul safat take karantar da mu duk mai ikhlasi a ko ina yake Allah zai saka mishi saboda kai sa idan aka baka labarin wannan annabi sai a kawo wannan kalma inna kazalika najzil muhsinin kamar haka muke saka wa masu ikhlasi dan al muhsin shine al mukhlis sai ya ce yace innahu lallai annabi Ilyas yana cikin bayin Allah almu'minina masu imani kaga wannan kalmar Allah yayi ta maimaita ta saboda ya nuna maka cewar kafiri baya samun rabo na Allah kafiri baya samun rabo na yardan Allah tabaraka wa ta'ala dole sai da imani sai ya ce
wa inna lutan lamin al-mursalin
wa inna lutan Allah madaukake yace lut lamin al-mursalin lalle yana cikin manzannin Allah saboda haka shi ma ya samu shaidar al-qur'ani annabi lut manzon Allah ne sai Allah ya ba mu labarin sa iznajainahu lokacin da muka tseratar da annabi lut wa ahlihi da iyalansa ajma'in gaba dayan su sai yace illa ajuzan sai wata tsohuwa fil gabirin ita kan ambatta a cikin na baya albaqin an kyale ta a cikin wadanda suka saura a cikin me fil azabi fil gabirin fi azabillah akwai matarsa guda daya da bata bar gari ba shine malamai suke cewa don haka idan za a samu irin wannan a gidan annabin Allah ya gwada cewa ba mamaki ka zauna da kafira baka ma sani ba annabin Allah ne yake tare da mace inji ibnu usaymin yake cewa qad takunu almar'atu kafirata tahta almu'min ana iya samun mace kafira kuma tana auren musulmi shi musulmin bai sani ba bai taba ganewa ba saboda haka makircin su da na shedan yana da girma Allah ka tsare mu a ce annabi Lut bai san matarsa kafira ba ce sai da aka zo hallaka mutanen garin sai mai Allah ya ce summa damarna al-akharina sai muka hallaka sauran asali larabci in aka ce at-tadmiru ma'anarsa huwa al-ihlaku at-tadmiru huwa al-ihlaku Allah ya hallaka sauran mutanen garin kuma babu wanda ya tsira maza da mata manyan da yara Allah ya kare ku sai ya ce
wa innakum latamurruna alayhim musbihin
wa innakum latamurruna Allah ke gaya mutanen makka yace ai ku mutanen makka kuna wucewa ta garin musbihina da safi kuma ba da safi kadai ba sai ya ce
wa billan afala ta'qilun
wato duk sa'ilin da mutanen makka za su je kasuwanci a gabas a kudu a arewa shine yankin Sham to sai sun wuce ta alƙaryar mutanen annabi Lut in dai mutanen makka za su wuce Sham fa ta wuce Allah ya ce to sai sun wuce ko dai su wuce da safi wa billahi ko kuma su wuce da daddare so kaga kenan duk tafiya kai ne fa a hanya ga kufayi kana gani kuma kullun zaka tafi ka dawo kana ganin wannan kufayi in kana da hankali ya isa ya zama kabin wa'azi shine Allah ya ce afala ta'qiluna ba ku da hankali ne kuna shiga kuna wuce garin ku dawo akai akai ba ku ganin irin abin da Allah ya mutanen annabi Lut Allah ya kare ku sai Allah ya ce
wa inna yunusa lamursalin
wa inna yunusa kuma lallai yunusa laminal mursalin yana cikin manzannin Allah shi ma mun kawo labarin sa a tafsirin suratul anbiya aya ta 87 inda Allah ya ce wa dhannuni idh dhahaba mughadiban to shi annabi yunusa ya taba samun fusata shi yasa Allah ya kawo wannan kalma ta mughadiban al-ma'ana mughadiban min ajli rabbihi ya dai samu fusatan kuma a dalilin addinin Allah to amma kuma fushin nasa sai yasa yayi kuskure bai gane ba idan zaka yi fushi domin Allah ba shakka kai abu mai kyau haka ake son musulmi ya zama ya yarda domin Allah yardansa don Allah fushinsa don Allah abin da ya faru wanda ya zo a littafin al-bidayatu wa nihaya na ibnu kasir a juz'i na farko shafin 219 malaman tafsiri karkab abin da suke faɗa kenan suka ce Allah ya aiki annabi yunusa ila ahli ninawai sunan birnin ninawai shi wannan birni yana kasar mosul wanda take iraq a yanzu zaka ji ana cewa Mosul a yanzu suna kiranta Mosul sai a sanya mu mimun dhamma amma asalin sunan garin Al-Mosul birni ne wanda yake da daddan tarihi kuma ya haifar da manyan malamai a tarihin musulunci saboda haka Al-Mosul birni ne sananne birni ne wanda yake ya dade kaga tun zamanin Annabi Yunus alaihi salam wanda ya nuna tun zamanin Banu Isra'il Allah ya taba tura annabi to a wannan birni na Ninawai wanda yake karkashin Mosul Allah ya tura annabi Yunus fada'ahum ila Allah azza wa jalla annabi Yunus ya dinga kiran mutanen zuwa ga Allah fa kazzabuhu suka karyata shi tamarradu ala kufri wa inadihi kuma sun tsananta ma ta wajen fandarewa da cutar da annabi Yunus alaihi salam falamma tala zalika alaihi to abin da yayi tsawo abin ya dade, abin ya dade, babu alamar ma wani zai kara musulunta, babu abin da ke tsakaninsa da su sai cutarwa, to wanda abu sai bata mishi rai, kharaja min baini adhhurihim, saboda haka sai ya bar garin. Da ya bar garin, wa wa'adahum hululal azabi bihim ba'da salas, ya musu alkawarin azaba za ta sauko a bayan kwana uku, kuma ni na bar gari, sai ya bar gari. To inda laifinsa yake kenan, barin gari babu izinin Allah. Saboda duk annabawan da kaji Allah ya halaka al'ummarsu ba su bar garin ba sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala. Da kamar annabi Lut bai bar gari ba sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan shine laifin annabi Yunus alaihi salam. Abdullah ibn Mas'ud, al-Imam Mujahid, Sa'id ibn Jubair, al-Imam Qatada wa ghayru wahidin min as-salaf wal khalaf. Babu wani malami daga cikin tabi'ai face wannan fasara yake gabatarwa. Falamma kharaja min baini dhahranayhim, a lokacin da ya bar birnin Ninawai, sai mutanen garin suka gane babu shakka azabar Allah za ta zo. Tahaqqaqu nuzulal azabi bihim, suka tabbatar lalle azaba za ta zo. Basu saduda ba sai da annabi Yunus ya bar garin, sannan hankali ya zo jikinsu. To da hankali ya zo musu, sai Allah ya jefa tsoro a zukatansu. Mutanen gari gaba daya, da yake Allah bai nufi zai halaka su ba, sai suka yi nadama, suka taru, suka ce Allah mun tuba. To annabi ya bar gari, ya ce azaba za ta sauko. Mutanen gari masu laifi sun ce sun tuba ga Allah. Nadimu ala ma kana minhum ila nabiyihim, Allah mun tuba, Allah mun yi nadama, wulakanta annabin da kai muka yi maka, ka yafe mana. To abin nufi a nan shine Ibn Kasir ya ce, lamma zahaba mughadiban bisababi qaumihi, annabi Yunus ya tafi saboda ya fusata game da mutanansa. Da ya tafi bai san me ya faru a bayan shi ba, saboda haka rakiba safinatan fil bahri, sai ya hau jirgin ruwa. Da ya hau jirgin ruwa, falajjat bihi wa tarabat, jirgi ya kama kokarin nutsewa, jirgi na kadawa. Wa majat bihi wa saqulat, yana tangal tangal kaman zai kife, yana nuna nauyi ya masa yawa. Wa kadu ya gari kuna, abinda ya rage ma jirgin ya nutse kadan ne. Alama dhakarhun mufassiruna, inda malaman tafsiri duk suka yi bayani. Kalu, sai mutanen da ke jirgi suka ce, to abinda ya kamata mu yi shawara, duk yanda aka yi jirgin nan nauyi ne ya masa yawa. Fastasharu fi ma bainahum alama an yaktari'u, kowa ya yadda cewa jirgi dai an masa nauyi, saboda haka ya kamata a rage mutane. Da kamar a gaba ne, kaga da sai a ce wani sauka kafin a yi tafiya. To ana cikin tafiya a tsakiyar kogi ne, ko dai wani ya fita daga jirgin don saura su tsira, ko kuma dukkansu su halaka, sai suka ga abin da ya fi dacewa shine a yi ƙuri'a. A yi ƙuri'a, kaga babu son rai. Faman waka ad alaihi alqur'atu, duk wanda sunansa ya fito, to alqawu min as-safina, za a jefar da shi daga wannan jirgin. Li yatakhaffafu minhu, saboda me jirgin zai samu sako-sako, zai samu ragowar nauyi. Kaga kenan waɗanda ke cikin wannan jirgin za su tsira. Falam maktara'u, kowa da ke jirgin ya yadda, saboda babu son kai. Wannan shi yake nuna asalin ƙuri'a. Ƙuri'a tana da asali a tarihin musulunci. Wannan misali guda ne, wanda alqur'ani ya kawo misalai da yawa na ƙuri'a da aka yi a zamanin da, tun zamanin banu Isra'ila kafin ma zuwan manzon Allah. Suka ce a yi ƙuri'a, mutane suka ce an yadda. Falamma qtara'u, lokacin da aka yi ƙuri'a, waqa'atil qur'atu ala nabiyillahi Yunus, daga suna sai ga na annabi Yunus ya fito. To mutanen jirgin duk sun san shi, sai aka hato kuma ya za a jefa malam a kogi. Ƙuri'an nan ba ta yi ba, a sake. Falam yasmahu bihi, tunda an riga an yarda wanda sunansa ya fito ya fada, to shi Allah sai ya fitar da sunan annabi. Saboda haka Allah baya zalunci, Allah kuma baya son kai. Saboda haka su da suka ga sunan annabi ne suka ce a'a ba za a jefa shi ba, ina gani meyewa akwai kuskure da aka yi ta wajen rubutun ko ta wajen gudanar da ƙuri'an. Fa'adu hasaniya, saboda haka sai aka sake ƙuri'a karo na biyu, sake ƙuri'a ana dago suna fa waqa'at alaihi aidan, sai ga suna annabi Yunus. Allah yana nuna musu in wasa kuke, ni ba wasa nake ba. Shine sai annabi Yunus yana gani, ya gani. Fashammara liyakhla'a thiyabahu, ya yunkura zai cire tufafinsa. Wa yulqi bi nafsihi, ya jefa kansa a kogin. Fa abau alaihi zalika, yana tuba riga ana kama shi a malam, bari dai a sake na uku da Allah kadan yi hakuri. Summa adul qur'ata salisa, aka sake ƙuri'a suna dagawa annabi Yunus. Daga annabi Yunus ya tabbata ya yi ma Allah laifi, ya tabbata don da ganin haka ka san ba banza ba. Lima yuriduhu Allah bihi min al-amr al-azim, wannan ya gwada cewar akwai wani al'amari mai girma wanda Allah ya hukunta gare shi, babu makawa, wannan abin sai ya auku. Saboda haka yasa Allah ya ce wa inna yunusa lamina al-mursalin, bayan ya faɗi haka sai ya ce me, iz abaqa, a lokacin da annabi Yunus ya gudu, ila al-fulkil mashhun, ya tafi ga wani jirgi wanda aka masa lodi al-mamlu'u, ya makare da kaya. Kaga kenan kafin annabi Yunus ma ya shiga jirgin, jirgin ya riga an masa lodi mai nauyi, kamar kenan an taimaka ma annabi Yunus ne ma aka kara da shi ya shiga wannan jirgin. Kuma in ka dubi kalmar da Allah ya kawo anan, Allah ya ce iz abaqa, asali kalmar al-ibaqu ana amfani da ita ne ga bawa in ya guji mai gidansa. Kalma ta al-ibaqu in ka duba littafin fiqh haka zaka gani, duk inda kaga an kawo abaqa zaka samu bawa ne ya guji mai gidansa. To sai Allah ya amfani da wannan kalma ya nuna mana cewar annabi Yunus ya guji Allah mahaliccinsa. Sai Allah ya kawo kalmar abaqa, ya gudu, ya bar gari babu izinin Allah, shine gudu. Shine Allah ya ce fasahama ya shiga cikin ƙuri'a, fakana min al-mudhadin, mudhadin ya zamanto yana cikin waɗanda aka rinjaye su, an rinjaye su akan dole ne sai sun fada ruwan. Wannan shi ya nuna cewar ba shi kadai bane, akwai mutane da yawa waɗanda ƙuri'a ta fito da sunayensu. Ai Allah ya ce fakana minhum, annabi Yunus yana cikin su. Saboda haka annabi Yunus ya fada kogi, da ya fada kogi me ya faru? Faltaqamahu al-hutu, sai kifi ya lankwame shi. Idan aka ce iltaqama, ba maganar tauno, annabi Yunus yana fadawa kifi kawai sai lankwame shi, yana zukansa sai ya fada cikin shi. Shine iltaqama wa huwa mulim, Allah ya ce yana mai abin zargi. To kaga nan ya tabbatar da annabi Yunus ya yi laifi. Amma duk da haka manzon Allah yake cewa kar ka yadda ka nakasa darajar annabi Yunus alaihi salam, kar ka yadda ka nuna cewar wani ya fi annabi Yunus, har ma manzon Allah yana cewa kar ku yadda ma ku ce na fi shi, saboda manzo ne na Allah. Kuma wannan ayar ita ke nuna mana cewar annabi Yunus ya yi abin da aka zarge shi, shi yasa Allah ya kira shi mulim, wa huwa mulim atin bima yulamu alaihi, ya yi abin da Allah ya zarge shi. So abin da ke nuna mana shi ne annabi Yunus alaihi salam annabin Allah ne, ashe kenan ana iya samun annabi ya aikata wani abu na kuskure. Amma abin da ya tabbata shi ne annabawa ba sa tabbata akan kuskure, saboda haka ko da sun yi kuskure zai auku, saboda mutane ne. Amma wannan kuskuren Allah ba zai bar shi ba, zai gyara. Saboda haka ƙarshen al'amari sai ka ji an ce Allah ya gafarta mishi, ai fajtabahu rabbuhu, sai daga baya Allah ya zabe shi, da Allah ya zabe shi fa ya sa shi cikin manzanninsa. Kaga ya gwada cewar manzo baya tabbata akan kuskure. Me ye laifinsa? Laifinsa shi ne ya bar gari, inda qaumihi biduni iznin min rabbihi, ya bar gari ba tare da ya nemi izinin Allah tabaraka wa ta'ala ba. Lamma waqa'at alaihi alqur'a, wannan ya zo ta bayanin Ibn Kasir, a lokacin da ƙuri'a ta tabbatar annabi Yunus dole sai ya fada a kogi ulqiya fil bahri to nan sai aka kama shi aka jefa ruwa to ba'asallahu azza wa jalla hutan azima sai Allah ya turo wani katon kifi min al bahri al akhbari yana daga ainihin Persian Gulf domin ta wannan yankin kuma har yanzu idan kana neman inda manyan kifayen duniya suke zuwa in ka dubi wurin zaka gani har yanzu yana daga cikin wuraren da Allah ya tsara ma kifin ya ziyarta saboda haka yasa sai ya dace da asali nassin alqur'ani kogi ne babu shakka amma kogin ya taho ya hada da Indian abin nan ocean ya hada da ainihin tafkin India to wannan daga nan ana samu manyan kifaye waɗanda ke tafiya gurin shine Ibn Kasir ya ce to sai Allah ya tura ɗaya daga cikin waɗannan manyan kifaye da ke tafiya wannan guri whale kenan Allah ta'akula lahu lahman sai Allah ya umarni ga wannan kifi ya ce ka haɗe wancan amma kar ka tauna shi wala tuhashima lahu azman kar ka yadda ko da tsokarsa guda ta samu rauni sannan kuma kar ka fasa ƙashin shi falaysa laka birizqin wannan mutumin ba arzikin ka bane ba abincin ka bane fa akhadahu saboda haka sai wannan kifi ya dauki annabi Yunus fa tafa bihi fil bihari kulliha ya dinga zagaye duniya da annabi Yunus yana cikin shi babu shakka waɗannan kifayen dama suna tafiya nesa sukan yi tafiya kusan sukan ratsa duniya gaba dayanta to ana cewa innahu tala azalikal hut hutun akhar inda labari yake zuwa babu inganci a ce ai wannan kifin ma wani kifin daban shi ma ya lankwame shi akbar min huwa wanda ya fi shi kazu suka ce walam mastaqarra fi jawfil huti a lokacin da annabi Yunus ya tabbata yana cikin wannan kifin hasiba annahu qad mata sai ya tsammanin ya mutu saboda kaga babu haske fa harraka jawarihahu ya motsa gababunsa fa taharraka sai ga jikinsa na motsi fa idza huwa hayyun sai ya gane yana da rai fa kharra lillahi sajidan da ya gane zai iya motsi sai ya zabu da kawai ya fada a cikin kifin yayi ma Allah sujuda kaga wannan ke nuna kar ka yadda ka bar bautar Allah a ko ina kuma kowanne tsanani aka samu domin akwai mutanen da zaka samu an tsare su ko dai a cell sai ya ce ai to yanzu sai kaga babu sarki bari sai an sake shi kafin nan zai rama sallah wannan haramun ne zaka yi sallar a cell din koda akwai fitsari akwai najasa zaka yi sallah domin abinda Allah yake fattakullaha masabatu ku ji tsoron Allah gurgurdan iyawanku saboda haka idan aka ce wasu sun kama ka sun tsare sun hana ka kai sallah a za su iya hana ka alwala ne to ai kana iya sallar babu alwalan suna iya hana ka taimama suna iya hana ka ruku'u da sujuda ba sai kai sallan da sun kuyo ba in ma sun hana sai kai sallar a zuciyarka saboda haka ba za ka bar sallah ba abinda annabi Yunus ya yi kenan yana ganewa za a iya sujuda sai fadi ya sujuda ai kaga inda annabi Yunus ya yi sujudan ba ƙasa bane cikin kifi ne kuma ba mamaki a cikin najasa wakala sai ya ce ya rabbi ya Allah ittakhastu laka masjidan to ni ka taimake ni na samu wurin sujuda lam ya abuduka ahadun fi mislihi wanda a tarihi ban san an samu wanda ya maka bauta a irin wannan gurin ba kaga shi yana ganin ma wata baiwa ce saboda haka yasa duk bala'in da ya same ka ka dauka rahamar Allah ne babu fushin Allah duk bala'i da ya samu dan adam kai tunani akan cewar wannan rahama ce daga Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah baya zaluntar bawa kuma duk abinda Allah ya hukunta in ka yadda to sai ya zama dalilin tsira gare ka a duniya da lahira akwai hadisin Abu Huraira wanda ya rawaito shi wannan hadisin Ibn Kasir ya kawo shi kuma a littafin Al-Bidayatu wa Nihaya ya kawo wannan hadisin game da tarihin annabi Yunus yana mujallal na farko shafin 219 annabi ya ce lamma arada Allahu tabaraka wa ta'ala habsa Yunus fi batnil huti a lokacin da Allah yayi nufin zai tsare annabi Yunus a cikin kifi aw Allahu ila al-huti sai Allah yayi wahayi ga kifin wato Allah yayi wahayi ga kifin saboda kowace dabba tana daukan umarnin Allah tana rayuwa ne gurgurda yanda Allah ya tsara mata Allah yayi wahayi ga wannan kifi Allah takhdishanna lahu lahman wala taksiranna lahu azman karki yadda a samu kwarzane a jikin sa karki yadda wani kashi nashi ya fashe fa akadahu saboda ka kifi ya kama shi summa ahwa bihi ila maskanihi fil bahri bayan ya hadiye shi ya tafi ainihin mazaunin sa a karkashin teku falamma intaha ila asfalil bahri a lokacin da kifin ya isa karkashin teku sami'a yunusu hissan sai annabi yunus ya ji wani motsi fa qala fi nafsihi sai ya ce mahaza me yake faruwa fa auha Allahu tabaaraka wa ta'ala ilai wa huwa fi batnil huti sai Allah ya mar wahayi gashi annabi yunus yana cikin kifi annabi yunus ya ji wani motsi yake tambayar menene sai Allah ya ce abinda ka ji din nan inna haza tasbihu dawabil ardi zikirin Allah ne da dabbobi suke yi zikirin Allah yana jin haka fa sabbaha shi ma sai ya gane sai ya kama zikirin Allah sai ya kama tasbih wa huwa fi batnil huti yana cikin wannan kifin domin Allah ya gaya mana cewa babu wani abu da ka sani face yana tasbihi babu shakka alqur'ani ya tabbatar saboda haka sai Allah ya bude kunnuwar annabi Yunus sai ya ji yanda halittu ke tasbihi a karkashin kasa a can karkashin teku to dai sai ya gane idan halittun Allah za su yi tasbihi ai bai kamata ya zauna ba sai ya kama tasbihi yana tasbihi fa sami'atil mala'ikatu tasbihahu su kuma mala'iku sai suka ji tasbihin annabi Yunus fa qalu sai suka ce rabbana ya Allah inna nasma'u sautan da'ifan bi ardi gurbatin muna jin wata murya ƙasa ƙasa a wata bakuwar ƙasa muna jin zikiri na dan adam a wurin da ba a saba sani ba inji mala'iku fa qala tabaaraka wa ta'ala sin sai Allah ya ce musu zaka abdi yunus ai bawana ne yunus sai Allah ya ba su labari yace asani ya saba min fa habastuhu shine sai na tsare shi a wani kurkuku fi batnil huti yana cikin kifi fil bahri a karkashin teku fa qalu suka ce al abdu salihu ya Allah bawan kwarai din nan alladhi kana yas'adu ilayhi ilayka minhu fi kulli yawm wa laylatin amalan salihun ya Allah bawan kwarai din nan wanda muka sani a da a kullun tsakanin yini da dare aikin kwarai kawai ke tafiya sararin samaniya da kaga aikin kwarai sai a ce na waye na yunusa inji mala'iku suka ce wannan bawan da yake bautar ka ayyuka masu kyau a kullum suna tahowa gare ka kala sai Allah ya ce na'am kware kuwa shi din dai kaga shi Allah ba a tuhu masa don me yayi kaza to ba suka gane cewar babu abin da za su iya yi face ceto gare shi kuma wannan gaskiya ne domin mala'iku suna son al'umar annabi Muhammad saboda haka Allah ya gaya mana a cikin alqur'ani mala'iku suna mana addu'a ba a gaya mana mala'iku suna ma sauran mutane ba sai al'umar manzon Allah saboda haka yasa mala'iku sukan yi ceto ga dan adam sukan yi ceto ga mumini wannan ya nuna cewa tun kafin zuwan manzon Allah mala'iku suna taimakon muminai sukan yi ceto su nemi ceto wajen Allah game da su fa shafa'u lahu inda zalika suka ceto ya Allah muna neman ceto gare ka ka taimaka masa saboda kai sa idan bala'i ya same ka abu na ƙarshe da zaka bari shine zikirin Allah kai ta zikirin Allah wallahi idan kana zikirin Allah a dalilin haka zaka samu ceton mala'iku musiba ce ta same ka sai ka kama zikirin Allah zikirin Allah da kake mala'iku sun sani kar ka dauka cewar zaman da muke a duniya kara zube ne kawai wallahi mala'iku sun san shiganmu sun san fitanmu sun san sunayenmu da halayenmu da ayyukanmu duk abin da muke yi mala'iku sun sani saboda haka idan kai na kwarai ne sun sani kana gani kamar wai a duniya babu mai son ka a sama akwai mala'iku suna roƙon Allah wane ya shiga damuwa yana zikirin ka ya Allah ka agaza mishi abinda ya faru da annabi Yunus kenan a duk duniya babu wanda ya san halin da ya shiga amma akwai mala'iku ai akwai mala'iku mala'iku sai suka sani ta yaya suka sani Allah ya yi hikimar sun sani ta zikirin annabi Yunus alaihi salam saboda haka suka ce muna ceto gare ka ya Allah suna ce neman ceton Allah fa amara al-huta take sai Allah ya umarni ga wannan kifin fa qazafahu fi sahili ya fito bakin gaba ya jefa annabi Yunus kama qala Allah ta'ala inda Allah madaukaki ya faɗa wannan labarin ya zo ta hadisin Abu Huraira kuma annabi ne ya bada labarin shine Ibn Kasir yake cewa ya taqawwa zalika bihaza wannan hadisin ko da shike ingancin sa bai tsanani ba amma yana da ƙarfi wato Ibn Kasir yana nuna cewar labarin gaskiya ne saboda me ai Allah ya ce fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tunda Allah ya faɗi wannan kuma ga abin da ya faru lokacin da kifin ya je ƙasan teku annabi Yunus ya ji motsi yake tambayar motsin me sai aka ce mar ai zikiri ne halittun Allah suke sai ya tuna to shine fa a cikin wannan duhu duhu kan duhu inji Allah fanada fi zulumati yana cikin duhu kan duhu sai ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kaga shi ma sai ya kama tasbihi ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan tasbihin sai Allah ya sa mala'iku kuma suka ji daga can sararin samaniya mala'iku suna ji suka nemi ceton Allah sai Allah ya fidda shi ashe kaga kenan zikirin Allah yana taimakon bawa ba sai wannan kadai ba zikirin Allah tabaraka wa ta'ala wa bayyana fi ba'd al-mawadi' annahu law lam yusabbih sannan ma Allah ke tabbatar da cewa in ba dan yayi tasbihin ba to babu shakka da ya tabbata cikin halakakku me Allah yake cewa
falaula annahu kana min al-musabbihin
falaula annahu kana min al-musabbihin Allah yake in ba dan yana cikin masu tasbihi ba wannan yana cikin falalan tasbihi kuma Allah yakan kira zikiri da sunan tasbihi anan Allah yana nufin zikiri gaba ɗayansa amma akwai malaman da suke rinjayar da tasbihi din saboda la'akari da kalmar da annabi Yunus ya faɗa yace subhanaka kaga tasbihi ne saboda haka yake nuna falalan tasbihi tasbihi yana da albarka kwarai Allah ka samu iya rikewa Allah yace in ba don annabi Yunus yana cikin masu tasbihi ba lalabisa fi batnihi Allah ya ce da annabi Yunus ya tabbata a cikin kifi har zuwa ranar da za a tada mutane a kiyama la hawla wala quwwata illa billah kaji abinda Allah ya faɗa in ba dan yayi zikirin Allah ba wallahi jama'a mu farka ba abinda yafi zikirin Allah mu rike zikirin Allah tabaraka wa ta'ala duk mutumin da ke zikirin Allah to wannan mutumin da izinin Allah babu bala'in da ba zai tsira gare shi ba kaji abinda Allah ya ce in ba don yana cikin masu tasbihi ba lalabisa fi batnihi da ya tabbata a cikin kifi ila yawmi yub'asun har zuwa ranar da za a tada mutane fai abinci baya zama a cikin kifi har zuwa kiyama me yasa Allah ya faɗa a matsayin horo idan da a matsayin abinci ne na kifi ai kaga kifi zai kashin sa amma Allah zai bar shi a cikin kifin a matsayin horo ba zai fito ba sai ranar tashin kiyama abqahu fi batni huti ma sha Allah an yabqa zaka ji ana cewa yayi kwana kaza wata kaza shekaru kaza babu gaskiya babu inda Allah ya faɗa ga adadin dadewar annabi Yunus a cikin kifi Allah bai tau faɗa ba amma in ka duba suratul qalam Allah ya faɗi irin abin da ya faɗa anan falaula annahu kana min lamsabihin sai ya ce laula an tadarakahu ni'matun min rabbihi in ba dan wata ni'ima daga Allah ta rike shi ba to anan sai ya gaya mana dalilin samun ni'imar Allah din shine tasbihi so kaga a wancan ayan laula anta darakahu ni'ima ni'ima min rabbih wata ni'imar Allah ta cimma annabi Yunus me dalilin ni'imar sai ga mana anan falaula annahu kana min almusabbihin saboda ai ni'imar Allah tana da sababi me sababin tsiran annabi Yunus sai Allah yace zikirin Allah shine sai Allah madaukake yace lanu bizabil ara'i sai aka jefa shi wato a gabar teku wa huwa mazmum yana cikin masu aibu mazmum wato wanda aka aibanta kamar yanda a wannan surar yace mulim wanda ake zargin sa kaga kenan ya aikata aibu nan take sai Allah yace fajtabahu rabbuhu sai Allah ya zabe shi waja'alahu min as-salihin yasa shi cikin mutanen kwarai saboda aka yasa malaman sunna suka ce duk inda aka ce ma annabin Allah yayi kuskure zaka ga gaba kuma an gyara kuskuren an wuce saboda aka yasa ake kiran su manzannin Allah ake ce musu al-ma'sumin saboda al-ma'sum shine wanda ya samu tsaron Allah in ma kaga yayi kuskure dan ya zama abin misali ne yanzu kuskuren annabi Yunus sai ya zama rahama gare mu mu al'umar manzon Allah in ba dan wannan kuskure da yayi ba da bamu gane albarkan tasbihi a wurin Allah ba saboda haka kaga kuskuren yana zama sababi ne na shari'a ga mutane don haka yasa malamai suke cewa maqamun nubuwa la yamna'u min fi'l ma la yakunu mahbuban ila Allah dan mutun ya zama annabin Allah ba lalle bane ya zamanto ya tsira daga aikata abin da zai fusatar da Allah hatta annabawa suna yin abin da zai iya fusatar da Allah amma abin da Allah ya hana shine al-istimraru fil ma'siya ba za a ci gaba da aikata wannan abin ba shine na farko shine na ƙarshe saboda haka yasa annabi Yunus wannan kuskuren sai ya zama shine na ƙarshe da yake Allah madaukaki yayi nufin yayi zikiri me ya faru a gaba fanabadnahu bil ara'i sai muka jefa shi a gaba wannan kalmar ta zo a suratul qalam laula anta darakahu ni'matu min rabbihi lanubiza bil ara'i al ara'u shine as-sahilu Allah yace sai muka jefa shi a gaba kaga Allah sai ya karba aikin alhali kifi ne yayi amma Allah ya karba saboda me ai idan Allah bai hukunta ba kifin ba zai yi ba saboda ka Allah yakan karba aiki da hukuncin al-mashi'a tunda ya ce wa ma tasha'una illa an yasha Allah babu abinda zai auku sai abinda Allah ya nufi saboda haka sai Allah yake fanabaznahu muka jefa shi amma a wancan sura fa sai yace lanubiza bil ara'i an jefa shi wa huwa saqim yana mai cuta yana mai cutuwa wato yana da rashin lafiya kalma ta as-saqamu as-saqamu da larabci ma'ananta al-marab saboda haka idan aka ce wa huwa saqim ana nufin wa huwa marid annabi Yunus a lokacin da kifi ya jeho shi sai zama bashi da lafiya ba yadda za a yi ka zauna a cikin kifi ko da na minti guda ne ka dawo duniya lafiya dole sai ka yi jinya saboda haka annabi Yunus ya samu matsalan rashin lafiya saboda zaman da ya yi a cikin kifi yanzu ko da a ce ma babu numfashi in banda hukuncin Allah kaga ai ba zai rayu ba amma Allah ya kaddara ba zai mutu ba saboda haka Allah ya mai sababin da yake samun oxygen a cikin kifin shi yasa bai mutu ba shi Allah in ya kaddara abu ka daina mamaki ba abin da ya zama yake gagaran ikon Allah to da yake annabi Yunus ya fito daga cikin kifi ba lafiya sai Allah ya ce
wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin
wa anbatna alayhi sai muka tsirar masa shajaratan min yaqtin bishiya ce ta wato dan ice mai yado shi ake kiransa yaqtin wannan kusan hadha qawlu jami'il mufassirin duk malaman tafsiri abinda suke cewa Allah ya tsirar da wani toho mai yado ga annabi Yunus alaihi salam wannan toho mai yado ba a faɗi guda ɗaya ba domin idan ka ce yaqtin wannan ya samu fassaran al-Hasan al-Basri wanda babban tabi'i ne al-Hasan al-Basri da Imam Muqaddas suna cewa kullu nabtin yamtaddu wa yanbasitu duk wani tsiro da yake yaduwa a ƙasa baya yin tushe mai yaduwa a ƙasa yambasitu ala wajhil ard wanda yake tafiya a doron ƙasa wanda zaka gani yana kamar misali a gefen kogi laysa lahu saqun in dai ba shi da tushe yado yake yi kamar misali duma kamar kankana ya wal bitihu duk waɗannan ana kiran su al-yaqtin fa huwa yaqtin ba guda ɗaya bane saboda ka duk wani abu mai yado shi ake nufi da yaqtin idan ka fassara wannan da cewa Allah ya tsirar da kankana gare shi ba laifi bane idan ka ce ya tsirar da duma gare shi ba laifi bane kabewa duk wato tsiro ne wanda ke yado abinda yake yaduwa shi ake nufi wanda bai da tushe saboda haka zaka ga yana yado abinda ya faru shine wannan sai ya zama rahamar Allah ne ga Annabi Yunusa sai wannan tsiron ya fito yayi yado ya rufe Annabi Yunusa alaihi salam rufe shi da yayi kuma wata albarka dake tare da wannan tsiron yana kuda baya kutantar sa idan ku aka ce maka kifi yayi amai to kaga kudaje za su bi to sai Allah ya sa wannan tsiro ya zamanto mai yado ya rufe Annabi Yunusa ya hana kudaje su iso gare shi kuda ba ta iya zuwa kusa da wannan ainihin tsiron da Allah tabaraka wataala ya sa yayi ma Annabi Yunusa abin nan ya lullube shi saboda haka ana cewa kabewa ana cewa kankana da sauransu duk jinsi iri guda ne duk wani abin da ke yado ana kiran shi yaqtin takamaimai daga cikinsu babu wanda zai ce maka gashi sai Allah amma wato kaga kenan ba sunan abu ɗaya bane ba za ka ce kabewa ce lalle ba saboda kalmar yaqtin kalma ce kamar misali a kira masara dawa shinkafa a ce hatsi idan Allah ya ce mun ba shi hatsi kaga ba za ka iya tabbatar da wanne ne ba masara ce dawa ne dan dukansu hatsi ne to sai Allah ya kira sunan jinsi bai kira sunan abu guda ɗaya ba amma dai duk da haka wannan ke nuna cewar waɗannan abubuwa suna da albarka tunda jinsin su gaba ɗaya in ma kabewa ce in ma duma ce in ma wato kankana da sauransu wannan duk suna da amfani to amma akwai labarin da ba gaskiya ba ne domin labarin Annabi Yunusa ya zo da kisoshi marasa kyau za a ce maka akwai akuyar daji wai akuyar daji sai tana zuwa ga Annabi Yunusa sai ta raba kafafunta shi kuma sai ya kama maman yana tsotsa da safe da yamma ya sharabu min labaniha sannan ba gaskiya ba ne iyakar abinda muke Allah ya so mu sani shi ya faɗa mana abinda Allah bai faɗa ba Annabi Muhammad bai faɗa ba ba daidai bane musulmi yayi kokarin shishigi ga Allah tabaraka wa ta'ala amma Allah ya tabbatar ya tsirar da wani toho na kabewa wanda yayi ma Annabi Yunusa inuwa yana hana kuda isowa gare shi kaga iyakar abinda wannan tsiron yayi ma Annabi Yunusa kenan amma abincin Annabi Yunusa wannan Allah bai magana akai ba ai abinda zai nuna maka cewar ba abincin bane damuwa dadewar da yayi a cikin kifi bai mutu ba kaga Allah ya dauke nauyin abincinsa abinda yasa Allah ya tsirar da wannan saboda ya magance mar kudaje har ya samu kuzari domin kifin da ya amayar da shi ya zama bashi da lafiya hatta tara'ara ba'da an baqiya fi batnil huti har dai ya murmure ya samu kuzari ya tashi shikenan yayi tafiyarsa iyakar wannan shine abinda Allah ya faɗa idan mutum ya ƙara da wani abu to zai ma Allah ƙarya Allah ya kare mu me Allah ya ce a gaba wa arsalnahu ila mi'ati alfin sai muka aiki Annabi Yunusa zuwa ga mutane 100,000 aw yazidun to zaka ce ko sun mafi haka a'a idan Allah ya ce au yakan zo da ma'anar wa yaziduna wannan ita ce fassara mafi inganci idan aka ce ila mi'ati alfin au sai ka fassara shi da wa yaziduna amma wajen karatu au yaziduna wannan a tsarin larabci ne amma a fassaran wurin Allah ya aiki Annabi Yunusa ga mutane da sun kai 100,000 kuma sun fi haka inji Allah shine au yaziduna wato wa yaziduna الأكثرون على هذا المعنى to su wadannan mutane su ne dai wadanda suka musulunta din kaga annabi Musa ya ce ya roƙan musu azaba wannan ba shine laifi ba ba shi bane laifi dan ya roki azabar Allah ta sauko to kuma annabi Musa ya ba su kwana uku to sai ya bar gari kafin ya samu izinin Allah to wannan shine dalilin da yasa Allah ya hore shi amma da ya dawo ya gane kuskurensa ya koma ga mutanen garin sai ya zamanto mutanen garin gaba ɗaya sun musulunta har ma Allah ke bada misali da su a suratu Yunus aya ta 98 falawla kanat qaryatun amanat Allah yake cewa a duk tarihin duniya ba a taba samun alqaryar da tai imani ba fa nafa'aha imanuha imanin ya amfane ta a dalilin imanin Allah bai hallaka su ba ba a taba samu ba tun daga farkon duniya illa qauma Yunus sai dai mutanen annabi Yunus saboda haka kaga da farko zaka dauka annabi Yunus yayi abin akushe sannan kuma a ƙarshe ya zamanto ya samu albarkan da wani bai taba samu ba annabi Yunus ya koma ga mutanansa Allah ya ce lamma amanu mutanen garin da suka yi imani kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya sai muka yaye musu azaba ta kunya ta duniya tunda sun yi imani sai Allah ya ce to ba za a halaka su ba kaga kenan babu halaka gare su wa matta'nahum ilahin sai muka ba su jin dadi zuwa ga lokacin mutuwa ashe ko da Allah bai halaka ka ba ka jira mutuwa na zuwa halakar ce ake tsoro amma mutuwa ita ba makawa dole sai ta samu dan adam shi yasa Allah ya ce to ya jinkirta musu ya rangwanta musu tunda sun yi imani ba zai halaka su ba amma dai zuwa ga ajali na mutuwa saboda duk dan adam sai ya bar duniya shine malamai suke cewa lam tujad qaryatun amanat bikamaliha binabiyihim mimman salafa ba a taba samu wata alqarya ba da kai imani alqarya gaba dayanta kai imani da annabi a cikin mutanen da ba a taba samu ba illa qauma Yunus sai dai mutanen annabi Yunus su ne mutanen Ninawa yana gabacin kasar Iraq tsakaninsa da Baghdad kilomita 465 ne tsakanin birnin Ninawa inda annabi Yunus ya zauna kuma har yanzu akasarin mazauna garin ko da yake kasar Iraq tana da Shi'a da Sunna amma har yanzu birnin Ninawa akasarin su ahlus sunna ne akasarin mazauna garin ahlus sunna ne wa ma kana imanuhum abinda zai baka tunani shine ya akai suka ji tsoro dalilin barin annabi Yunus a wannan gari sai hankalinsu ya dawo jikinsu ma kana imanuhum illa khawfan min wusulil azab saboda haka sun ji tsoron annabi Yunus sun san mai gaskiya ne saboda haka sun tabbata tunda ya faɗi magana ƙarshen ta abin nan zai tabbata allazi anzarahum bihi abinda ya musu gargadi da shi tunda annabi Yunus ya faɗa to fa sai ya faru saboda haka annabi Yunus yana barin gari sai hankali ya zo jikunansu wannan ya nuna cewar tsoron azaba yakan zaba sababin tsira ga dan adam ka ji tsoron azabar Allah sai ya zama dalilin tsirar ka a ranar tashin kiyama Allah ka ba mu irin wannan tsoro me Allah ya ce a ƙarshe shine yace fa amanu mutanen annabi Yunus sun yi imani fa matta'nahum ilahin sai muka jiyar da su dadi muka ba su dadin rayuwa babu halaka ilahin har zuwa lokacin mutuwar su kaga yayi kama da waccan aya ta 98 ta suratu Yunus falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizi fil hayati ad-dunya wamatta'nahum ilahin anan kuma Allah yace famatta'nahum ilahin wannan ya nuna cewa duk mutumin da zai yi abin sa domin Allah to babu shakka zai ci moriyar sa daga duniya kafin a je lahira wannan shine dama fassarar ikhlasi ai in ka dubi ibadar annabi Yunus alaihi salam babu wani abin da ke cikin wannan ibada banda ikhlasi ga Allah ya bauta ma Allah gurin da ba a riya babu inda zaka yi riya kana cikin kifi wanda yake cikin kifi ina kuma riya saboda ka ibadar da kake yi tsantsa ibada ce domin Allah saboda ka nan take sai annabi Yunus ya samu taimakon Allah tabaraka wa ta'ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك